Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier, wacce ta rawaito cewa shugabannin hukumar Alhazan Nijar wato Koho na fuskantar zargin cin hanci sakamakon wasu bayanan da ke cewa kamfanin Sky Prime ya zuba wani babban jami'in hukumar miliyan 60 na sefa da nufin samun kwangilar da kwamman ya tambana, sai dai bukata ba ta biya ba, ganin yadda kamfanin Max Air ya wawushe komai na jigilar Alhazan 2019. Jaridar Le Republicain ta ambato ɗaya daga cikin shikashikan harkokin haji yana rantsuwa kai tsaye daga masallacin Ka'aba, hannunsa akan Alkur'ani mai tsarki, da zummar baiwa jama'a tabbacin cewa cin hanci ya dabaibaye tsare-tsaren hajin na bana. Sai dai abin mamaki kawo yanzu shugaban hukumar ta Alhazai Jibril Labukari ya kasa fitowa ya musanta wannan zargi. Jaridar Lebanon na cewa kamfanin Orano wato tsohon kamfanin Areva ya bayyana shirin ci gaba da ayyukansa a yankin arewacin jamhuriyar Nijar. Shugaban kamfanin Philip Nosh ne ya bayyana hakan bayan wata ganawa da shugaba Isu Muhammadu a jajibirin bikin dasa tubalin farkon gina wani kamfanin uranium na haɗin gwiwar Nijar da ƙasar Canada a gundumar Arlit. Alhali a watannin baya kamfanin ya sanar cewa zai dakatar da ayyukansa sanadiyar faduwar darajar uranium a kasuwannin duniya, abin da ke nufin shigowar ƙasashe irin su Canada a harkar uranium ta fara ɗagawa Faransa hankali. Jaridar Lanketer ta ruwaito cewa jami'an ofishin ministan shari'ar ƙasar Burkina Faso sun gudanar da ziyara a jamhuriyar Nijar domin ɗaukar darasi a game da yadda ake shari'ar yaran da suka fada ayyukan ta'addanci. Bayanai na nunin daga watan Yulin 2015 kawo yau, ɗaruruwan yaran da aka kama da hannu a ayyukan ta'addanci ne yake tsare a gidajen yarin wannan ƙasa. Daga cikin waɗannan yara sama da 80 sun yi nadama, dalili kenan aka koyar da su sana'o'in dogaro da kai, matakin da ya ɗaga tutar Nijar a waje, dalili kenan ƙasar Burkina Faso ta zo ƙarin ilimi a wajen makwabta. Marufe sharhin da jaridar Le Sahel, wacce ta bayyana cewa kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai ta rantsar da mambobin majalisar saka ido a sha'anin sihuri CNRST, wacce aka kafa a baya-bayan nan da nufin saka tsari a wannan fanni mai fama da tarin matsaloli. Jaridar ta ce mashawarta kimanin 10 waɗanda suka fito daga ƙungiyoyi daban-daban ne ke kunshe a wannan sabuwar majalisa mai alhakin hukunta waɗanda aka kama da keta doka a Le Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.